iludu babi da zai bayanin farillan alwala fara'idul wudu isabun jariya wakila fiha annaha samaniya wakila sittun inda ba'dun nasi wakila khamsun inda dhil qiyasi awwalu hanniyatu wal ma tahir min rakidin awsa ilin aw qatir wa thalithul fara'idil madhkura naslu jami'il wajhil mastura fara'idul wudu falillan alwala sab'un bakwai ne jariya su aka sanya guda bakwai wanda muka karanta a hadari da ashmawi wakila wasu malamai sun fadi fiha a cikin farillan alwala annaha thamaniya cewa farillan alwala takwas ne wakila wasu malamai suka ce sittu shidda ne inda ba'dhin nasi ba su mutane wakila wasu ko suka ce khamsun biyan ne inda dil qiyasi ga masu qiyasi da ayat qur'ani suka ce qur'ani bai fadi cudanyawa ba bai fadi gaggautawa ba awwalu hada farko daga farillan alwala anniyatu niyya alwala saboda Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wal ma' tahir wai wal ma'u tahir da ruwa mai tsarki min rakidin wanda ke kwance ne a cikin tafci ausa ilin ko mai zubowa au qatir ko mai saukowa daga sama wa thalithul fara'idi nau kudin farillai almazkura wanda muka ambata gaslu jami'il waje wanke fuska lal mastura banda fuskar da yake gashi ya rufe ta idan gashi ya rufe fuska to ba dole bane a wanke ta irin wanda gemun ta yayi kauri da yawa warabiul mafrud farilla ta hudu fasma'a minni ka ji bayani daga waje na gaslu yadaini ka wanke hannuwanka biyu ma'al mirfaqaini ta da zuwa mirafiqai wal khamis na biyar almashu bi kulli ra'si ka shafi dukkan kanka akan mazhab imam maliki shi imam maliki bi kulli ra'si yace saboda Allah yace famsahu bi ru'usikum wannan badin sai yace Allah na nuhin bi jami'i ru'usikum famsahu bi ru'usikum ai bi jami'i ru'usikum ku shafi kai duka imam shafi'i yace a wannan badin ba'diyya ce famsahu bi ba'd ru'usikum ku shafi wani abu daga kanku dan haka ga imam shafi'i in ka zo shafa kai koda da yatsa ne kai haka yayi ga mazhabin Shafi'i amma dai mu ɗan Maliki ne li malikin ga imam Maliki shi yace a shafi dukkan kai la ni jami'in nasi ba ga dukkan mutane irin su imam Shafi'i ba waga surukan rijlaini sai wanke kafahuwa fardun salisu shi da farilla ta shidda wasabi'u na bakwai alfau gaggautawa wa anta jalisu kana zaune to kaga biye kenan to na shidda cudanyawa na bakwai gaggautawa wa anta jalisu kana zaune to ba an ce wakila fiha annaha thamaniya an ce farillan alwala takwas ne ba to wal jasadu tahir jikinka ya zama mai tsarki to shine yana cikin takwas din idan kana da janaba ba za ka yi alwala ba sai dai kai ce ba ma to shine imam abhari ya kara aljasadu tahir jikinka ya zama mai tsarki shi ka iya dauka alwala fawa idan to cewa jiki mai tsarki saminu hashi ne na takwas bin nazari idan mun sa hankali alhamdulillah